Manunia. Gaskiya ban ji dadi ba sam da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi
saboda wannan zage-zage da muna ta mata ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo
wasu manyan mata masana masu fafutukar farauto yancin mata a Ghana kenan ke baje bayanin bayyana barin mata a baya ta kowace gaba da yake kuma yau take jajibirin zaben gobe asabar a Ghana duka manyan yan takarar shugaban kasa na jam'iyyu masu karfi su rattaba hannu akan yarjejeniyar zabe lafiya koda kowa za a zaba
nayi alƙawari da zuciya daya yin aiki bisa ka'ida tare da hada kai da kowa don ganin an yi zabe cikin kwanciyar hankali
all the efforts are building peace before during and after the 2024 elections
yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai
sai dai kuma duk da wannan yarjejeniya wasu ƴan ganan sun ce a wannan zabe na gobe asabar fa na ganin akwai abubuwa da hukumar zaben ta lulluba
hukumar zabe kan gaskiya mun riga mun karaya wanda kira sakamakon su uku
ina ganin matan ta iya tsaya ta yi
abinda na gani game da zaben ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya
wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin mu da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tabbatar da kowane bangare na siyasa ya tattaba shiri na 198 cikin jerin shiryen manuniyan da duk juma'a yakan sauke bayanai gaba gaba kokarin kwakwar kwakulo bayanai gaba gaban kuma ya sa manuniyar komawa Ghana don ganin wanda al'umma za su zaba sai dai kuma tun kafin zaben gobe asabar din yar jaridar da ke gabatar da shirin mata a Ghana malama Umul Khair Jafar ta ce akwai damuwa yadda aka gaza baiwa mata mukaman da su ma za su dan taba
gaskiya ban ji dadi ba sam musamman game da wannan shekara da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi ban ji dadi ba kwarai batu da yasa yawanci mata ba sa shiga cikin sha'anin siyasa na daya rashin samun goyon baya wurin mazan mu cewa muka samu wani matsayi mun rena su da na biyu kuma rashin samun goyon baya gurin ɗan uwan mu mata zaka ga mata wurin biyu sun tsaya sai kaga an zabi maza an bar mata wannan duka yana kawo mana rauni na uku kuma mata suka shiga cikin sha'anin siyasa ana nuna mana bambanci kuma yakan samu damuwa kwarai da gaske
Dr. Nasiba Tahir ta Jami'ar Islamiyya dake Ghana mata ce matsalolin da ke hana mata shiga zabe a Ghana sun yawa ne ga sanar rabarba
akwai matan da suka kware da za su ke da iko za su iya su yi takara amma saboda kyama da wasu bottleneck challenges kamar rashin isasshen arziki don politics da kudi ake yin da shi wasu kuma mazan su ba za su ba da dama matan su yi politics ko da komin yanda suke da karfi mata suka shiga politics ana aibata su ana kira su da wasu nan da maza mu suka shiga politics ba kira su da wannan sunan saboda wannan zage-zage da muna ta mata she bari wasu ma koda suna so su fito su yi takara ba su so su zo
tuni dai wasu ƴan gaza ganin Ghana suka gaya wa duniya cewa a gaskiya suna ganin harkar hukumar zaben Ghana akwai abubuwan da suke ganin sai dai kawai a lallaba
ni ne Alhaji Mansur na Accra Ghana hukumar zabe kan gaskiya mu sai dai da Allah saboda mun riga mun karaya wanda ta kira sakamakon su uku sannan aka zo aka dai san zaman lafiya aka zauna aka tafi yau magana yau daban na gobe daban kaga abin mallan sai a hankali sai dai Allah dai ya gyara
sunana Lukman Isa Ghana Accra ina ganin matan ta iya tsaya ta yi because so far na gan tana engagement with political parties tana dokan ra'ayi kuma suna aiki da shi
sunana Adama hukumar zabe su iya su zartar da abin daidai abin da ke ciki in sun yadda ba su yadda ba wannan sanin sha a sake lamarin yadda na gani kenan
Muhammad Siraj. Abinda na gani game da zaben ga an yi shi lafiya kuma ba a yin shi lafiya saboda ita Electoral Commission ta ji ta goyi bayan kungiya daya da yake su suka zabi ta alhalin ba haka abin yake ba amma mu muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya kare lafiya
ni ne Malam Haruna Bako daga Accra Ghana gaskiya abin da ke tafiya so dewa kaka yi shakku domin ko ya kake baka samu kanka 100% amma na yi imani wannan zabe ya tafi yanda ya kamata
sai da kuma duk da wannan tantama da ta baba ƴan takarar shugaban kasar Ghana sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaben gobe asabar lafiya har ma an ji dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki Alhaji Mahmud Bawumia na cewa lafiya kalau za a gama zaben kasar babu wata kwaba
as we head into the December 2024 polls the 9th presidential election in Ghana
yayin da muke tunkarar zaben watan Disamba na 2024 zaben shugaban kasa karo na 9 a Ghana ina da tabbacin sakamako Ghana za ta yi nasara kuma zaman lafiya za ta tabbata mun taba yi a baya kuma za mu sake tabbatar da Ghana a matsayin kyakkyawan misalin demokradiya mai dorewa fata na da jam'iyyar NPP shine mu kammala wannan zabe a matsayin al'umma daya muna fatan duk bangarori za su dauki wasu matakai masu kyau don kiyaye haɗin kai zaman lafiya da lumana a ƙasar nan na yi alƙawari da zuciya ɗaya na yin aiki bisa ƙa'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ina mai cike da fatan dukkanmu shugabanni da mabiyanmu za mu yi aiki da yarjejeniyar zaman lafiya
shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Mr. John Dramani Mahama cewa yake duk da rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar ba za a samu abin da ake nema ba sai an kauracewa dukkanin wata sababa
it is all well and good for us to commit to peace and recite beautiful platitudes All the efforts at building peace before, during and after the 2024 elections would come to naught.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu. Jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai. Sai dai duk kokarin da ake na samar da zaman lafiya kafin zabe, lokacin zabe da kuma bayan zaben 2024. Ba zai tasiri ba idan har rashin yarda da rashin gaskiya ya ci gaba da faruwa. Rashin amincewa yana tasowa ne a lokacin da aka samu sabani tsakanin kalamai da kuma aikatawa. Lallai muna da dalilin damuwa ga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar duk da cewa an yi hakan ne da kyakkyawar niyya. Ba zai tasiri ba idan masu ruwa da tsaki da gwamnati ba su tabbatar da zaman lafiya ba a zahiri. Dukkanmu mu yi alƙawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe. Haɗa kai don samar da yanayi mai kyau za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Haƙƙi ne a kanmu na 'ya'yanmu da zuriyarmu masu zuwa. Da mu kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke morewa a wannan ƙasa na tsawon lokaci.
Sai dai kuma tuni ta shugabar hukumar zaben Ghana Rajan Mensa ta tabbatar da cewa kullayar jejjeniyar yin zaben Ghanar lafiyar ta zo a kan gaba.
The signing of the peace pact marks an important building block in our nation's development.
Ta hanyar kawannan yarjejeniyar zaman lafiyar alama ce mai muhimmanci ga ci gaban al'ummarmu. Alama ce bayyananniya da ke nuna wa duk magoya baya da 'yan takarar shugaban ƙasa cewa sun himmantu wajen tabbatar da cewa Ghana ta ci gaba da kasancewa cikin aminci kafin lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Hakan kuma yana nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasan sun sanya Ghana a gaba kafin bukatunsu da burinsu. A madadin hukuma, ina farin cikin cewa mun aiwatar da batun zaman lafiya.
Ka iyaka batutuwan da zamu yabba jama'a kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke don ko kullun kwanan duniya cikin kwanakin nasu suke sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 903 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne suke ta faman karba karba kuma mardin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Idris Abdul Bako da Ridwan Abbas na Ghana da suka gangara gangar gangan do mana muryoyin da har sai da shirin na manuniya ya so ya zuba ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya